Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan an huta lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 24 ga watan Maris na shekara ta 2023. To kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
To Aisha, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar soji ta shirya kaddamar da mai da martani kan hare-haren dakarun Russia amma suna buƙatar taimako daga makwabtansu ƙasashen Turai. Rundunar sojan Amurka ta ce ta gudanar da wasu daidaitattun hare-hare ta sama a Syria domin mai da martani kan wani harin jirgin sama marasa matuki da ya halaka wani ba'amurke dan kwangila. Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani sabon jirgi marasa matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka kera don haifar da tsunami mai ƙarfin gaske a gaɓar tekun abokan gaba.
Kanin labaran kenan, a ɓangaren rahotanni kuma za a jiyar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a game da dambarwar siyasa a jihar Osun tsakanin Ademola Adeleke da tsohon gwamnan jihar Adeboye Za'oye Tola.
Wannan gaskiya ta nuna cewa Ademola Adeleke shi ne tsagaggen gwamnan jihar Osun.
Za kuma a jiyar da Niger take ƙoƙarin shawo kan matsalar yawan barace-baracen da 'yan ƙasar suke yi a gida da ma ƙasashen ƙetare.
Kowa ya san aikin da suke yi bisa haraka barane da sauransu. Duka wannan akwai program wanda da kawo tallafi ga yaran ansa jami'in tsaro don saboda su kula duka hanyoyi. Kwanakin ga duka ana samuwa irin waɗannan yara ana tare su.
Sannan za a jiyar da dakarun Afirka suke cin muryar ƙwarewar sakwarorinsu na Amurka a Ghana. Kamar kowace ranar Juma'a, Mahmud zai shigo da shirin duniyar Amurka wanda ya shirya kuma zai gabatar. Bayan nan kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu turare. Baya ga haka muna tafar da wato shawarwari akan wannan wata mai falala na azumi. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar soji ta shirya kaddamar da mai da martani kan hare-haren dakarun Russia amma suna buƙatar taimako daga makwabtansu ƙasashen Turai. A wani jawabi na bidiyo da aka fitar daga wani jirgin ƙasa, Zelensky ya kira ga shugabannin da su gaggauta ba da tallafin su na makamai zuwa ga Ukraine domin ta yi amfani da su a fafutukar da take yi na kawar da mamayar da Russia ta yi mata. Shugabannin kasashen Turai sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta dala Amurka biliyan 2 da ministocin tsaron kasashen kungiyar tarayyar Turai suka amince da ita, da ke kira ga aikewa da makaman da ke akwai a halin yanzu da kuma kasashen na kungiyar ta EU su yi aiki tare domin ba da wata odar karin makamai. A yayin da aka kaddamar da yunkurin Rasha na karbe iko a Bakhmut ba da jimawa ba, za a soma mai da zazzafan martani da aka rade ana jira, inji babban kwamandan dakarun sojin ƙasa na Ukraine a jiya Alhamis. General Alexander Sisk ya faɗa wata sanarwa ta kafar sada zumunta ta Telegram cewa dakarun mayakan waguna na Rasha da aka sari aka ɗauko daga gidajen yari suna ƙara rasa ƙarfi da karkashi a ƙoƙarin da suke yi na karbe iko da Bakhmut. Rundunar sojin Amurka ta ce ta gudanar da wasu daidaitattun hare-hare ta sama da aka auna wasu wurare a Syria domin mai da martani kan wani harin jirgin sama marasa matuki da ya halaka wani ba'amurke dan kwangila a jiya Alhamis. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe dan kwangilar ne a jiya Alhamis a wani sansanin haɗin gwiwa da ke arewa maso gabashin Syria ta hanyar wani harin jirgin sama marasa matuki wanda bayanan tsaro na sirri suka gano cewa ya samu asali ne daga Iran. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a wata sanarwa cewa Amurka ta mai da martani tare da ƙayyadaddu da kuma daidaitattun hare-hare a Syria kan wasu wuraren da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da rundunar juyin-juyin halin Iran suke amfani da su. Austin ya ce ba wata ƙungiya da za ta kai wa dakarun muhari ta kwana lafiya. Jirgin saman marasa matuki ya kai hari ne a wani ginin gyare-gyare da ke wani sansanin sojan hasaka a Syria da karfe 1:38 na yamma agogon kasar, a cewar hukumar tsaron Amurka ta Pentagon. Wasu Amurkawa shida kuma sun sami raunuka sanadiyar harin ciki har da ma'aikatan Amurka. Ma'aikatan biyu da suka sami rauni an yi musu magani a nan wajen, yayin da sauran biyu da kuma dan kwanjirar aka fitar da su zuwa asibitocin na haɗin gwiwa dake Iraki a cewar wata sanarwa daga rundunar soji. Jami'an kasar China sun rufe ofishin rukunin kamfanin Mins na Amurka dake birnin Beijing tare da tsare wasu ma'aikatan sa biyar da dukkan ma'aikatan kuma yan kasar China ne.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Inda kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja a Najeriya ta jaddada nasarar da gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke ya samu a zaman wannan gwamna da aka yi a bara. A watan Janairu kotun da ke sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar ta Osun da ke kudu maso yammacin Najeriya ta ce tsohon gwamna Boye Oyetola ne ya lashe zaɓen. Lamarin da ya sa gwamna Adeleke ya garzaya kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja. Ga Hassan Umaru tambayar da ƙarin bayani.
Kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Abuja ta tabbatar da gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya ci zaɓe kuma halattaccen gwamnan jihar Osun. Alƙalan kotun ɗaukaka ƙara guda uku ne suka jingine hukuncin kotun sauraren ƙarar da mai shari'a Tarzai Kume ya jagoranta, inda ƙaramar kotun ta ce an yi arangizon ƙuri'u. Don haka gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP ya bar karagar mulki a can baya a baiwa Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC. Hukume mambobin jam'iyyar PDP da APC za su ce a game da wannan hukuncin kotun ɗaukar ƙara ga wasu mazauna jihar Osun.
Sunana Alhaji Sani, DNPP, sarkin yakin sabon ilayinsa. Ni ɗan jam'iyyar PDP ne.
Ke ya kuka ji da wannan hukunci na kotun ɗaukar ƙara?
Wannan hukunci gaskiya ne, saboda House of Senate, House of Representatives, abu a sandi ne da baki ɗaya ma yi wani nuna wannan ƙarar da suka yi ƙarar banza ce ba ta da hurumi.
To yanzu ya kake ji da yake an ce gwamna Ademola Adeleke shi ne halattaccen gwamna?
Ai, ba ma wannan shekara ba, shekara huɗun da ka wuce Ademola Adeleke shi ya lashe zaɓen da aka yi, amma suka yi mawa kuɗi suka son zuciya shi ne suka yi mana, suka ce ai in kun sulhunci. To kuma wannan gaskiya ta nuna cewa Ademola Adeleke shi ne halattaccen gwamnan jihar Osun.
Ta ina kake son shi gwamna Ademola Adeleke ya mai da hankali da yi ma jama'a aiki?
Ademola Adeleke ayyuka suna nan barkatai, ilimi yana nan ya koma, ayyuka, lafiya, tsaro da baki ɗaya na yana nan yana yi. Shi ne dalili ma 'yan jihar Osun State ga baki ɗaya suka fito suka zaɓe shi, da baki ɗaya suka zaɓe shi saboda sun ga aikin shi yana da kyau.
Sunana Sani Ishaku Madubi, wazanin Osun State garin Osogbo. To ni gaskiya ɗan jam'iyyar APC ne.
To ya kuka ji da wannan hukuncin kotu?
Bayan da za mu yi domin wannan hukuncin kafin mu tafi mai ciki, ba za ka sa abin da za ta haifar ba. Amma mu bisa ga cancanta da sabarin da muka sa rai, kotun farko ta ce mai dan takarar gwamnan mu ce zaɓi. Da wannan ma muna sa rai mu za a ba, sai kuma labari da muka ji sabanin haka.
To ya kuka ji da labarin ya canza?
To yanda labarin ne ya canza ba mu ji daɗi ba, amma muna sa rai da girma gwamnan jiya da ya soka zai ɗaukar ƙara, za mu haɗa babban kotun Allah ya za. Muna fatan kuma za mu samu nasara.
Idan ba a manta ba, ransha shida ga watan Juli na shekarar 2022 aka yi zaɓen gwamna a jihar Osun, inda gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP ya sami ƙuri'u 403,371. Shi ko Boyega Oyetola na jam'iyyar APC ya sami ƙuri'u 375 da ƙwara 27 daidai, inda ya yi watsi da wannan sakamakon zaɓen ya ruga kotun sauraren ƙararrakin zaɓe. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tun gaida Hassan Umar Tambuwal, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa kamar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Murtala da cigaban labaran duniya.
To kasar Equatorial Guinea ta tabbatar da samun wasu sababbin kamuwa da mummunar kwayar cutar Marburg, wani mummunan zazzabi mai kisa da bai da tabbataccen rigakafi ko magani. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa wannan ya bada jumlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a kasar ya zuwa 9 a cikin annobar da aka bayyana barkewar ta tsakiyar watan Fabrairu. Yanzu haka an sami gano wurare biyu kenan da annobar cutar ta Marburg ta barke a nahiyar Afrika. A wannan makon Tanzania ta bada sanarwar samun waɗanda suka kamu da cutar ta Marburg 8, ciki har da waɗanda suka mutu 5, ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu ma'aikacin lafiya ne. Muƙaddashin daraktan hukumar kula da yaduwar cutuka ta Afrika Ahmed Ogwell ya fadawa yan jarida a jiya Alhamis cewa ayarin mu na kwararru za su kwatanta samfurin da aka samu daga wuraren biyu da kuma gano ko akwai dangantaka tsakanin annobar da suka barke a wuraren biyu yace kuma za a fitar da sakamakon gwajin a cikin wannan makon WHO ta ce an sami sababbin kamuwa da cutar na Equatorial Guinea ne a lardunan Kientem da Litoral da kuma Central Sahara dukan wato dukan da dukan su kuma da ke kan iyaka da kasashen Kamaru da Gabon a ƙarshe kungiyar Korea wato Korea ta Arewa ta yi gwajin sabon jirgi maras matuki na kai harin nukiliya ƙarƙashin ruwa wanda aka kira don haifar da tsunami mai ƙarfi a gabar teku abokan gaba kamar yadda kafar yaɗa labarai ta gwamnatin ƙasar ta yi ikirari a yau Juma'a tana mai bayyana wani makami da ya yi kama da wani babban jirgin ruwan Poseidon na Rasha.
An gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Mai yiwuwa kamar yadda aka ji da farko a farkon shirin dakarun Amurka na horar da takwarorinsu na Afirka a wani mataki na ganin an dakile yaduwar ayyukan ta'addanci da karuwar da ke karuwa a yankin Sahel yayin da wasu yankunan Mali da Burkina Faso suka riga suka fada hannun yan ta'adda. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Henry Wilkins.
Dakarun kasashen Morocco da Ghana na kintsawa don shiga wani horo da takwarorinsu na Amurka suke shiryawa a kowace shekara a yankin nahiyar Afirka wanda abu ne aka gudanar da shi a Ivory Coast da Ghana. Wani daga cikin dakarun Ghana wanda ya nemi a sake sunansa saboda dalilai na tsaro ya yi karin haske kan yadda ake horar da su.
It's been 2 weeks of intensive training and some of the areas included.
Yace mun kwashe makonni biyu muna wannan atisaye daga cikin abubuwan da muka yi akwai da ake hawa jiragen ruwa da gudanar da bincike a cikin su cikin dabara. Ɗaya daga cikin dakarun Amurkan da ke jagorantar wannan kudoriya Admiral Milton Sands ya ce Ghana na da muhimmiyar rawar da za ta taka a fannin samar da tsaro. Idan aka yi la'akari da barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda da ke tasowa masu alaka da Al-Qaeda da IS a yankin arewaci da yammacin Afirka.
We are concerned of course with the terror threat coming from the north and Flintlock is
yace mun damu matuƙa kan yadda barazanar ayyukan ta'addanci ke shigowa daga arewacin Afirka. Kuma wannan shiri na horo mai taken Flintlock ya ta'allaka ne wajen janyo abokanan hulɗarmu don mu taimaka musu kan yadda za su kare kansu daga wannan barazana. Shi yasa muka mai da hankali kan Ghana saboda kasancewar ta kasa mai zaman lafiya da ke da muhimmanci a gabar tekun ruwan yammacin Afirka. Masu fashin baki sun ce Amurka ta fara mai da hankalinta daga kasashen da ba su da iyaka da teku a nahiyar Afirka kamar Burkina Faso da Mali zuwa kasashen yammacin Afirka da ke da iyaka da teku. Analyst Bernard tsohuwar mai ba da shawara ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce ta yi aiki ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya da samar da daidaito a Nijar.
I do think that a version of containment is going to start to take place at a more.
Tace ina ga za a fara ganin yadda Amurka za ta ƙara zafafa dakile ayyukan ta'addanci inda za a ga ana ƙoƙarin samar da kariya ga iyakoki da ke arewaci a ƙasashe da ke yammacin Afirka domin a tabbatar da an samu cikakken tsaro. A lokaci guda kuma mu ci gaba da muhimmiyar alakan mu da Nijar. Masu sharhi sun ce Amurka ta ƙara mai da hankalinta kan rikicin yankin Sahel yayin da ƙasashe irin su Rasha da China ke ƙoƙarin kutsawa a yankin. A makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara yankin na Sahel da nuna goyon baya ga ƙasashen. Yayin da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris take shirin zuwa Ghana nan gaba a wannan wata.
Ta gaida Mahmud Lalo. A ci gaba da kokarin yaki da barace-baracen da ƴan Niger ke yi a ƙasashen waje, hukumomi sun dauki sabbin matakai don dakile muguwar dabi'ar da ke bata sunan ƙasar da tauye haƙƙin ƙananan yara da ake zuwa da su a matsayin jagora. Inda ko a wannan makon sai da aka kama wasu yara ƙanana akalla 20 da nufin zuwa yin barace-barace a ƙasashe masu makwabtaka da Nijar. Ga rahoton da Ladun Mahmud ya hada mana daga Nijar.
da yawa daga cikin mutanen da ke tafiya kasashen Algeria da Libya da gudanar da barace-barace ne a can. Mafari kenan da hukumomi a Niger suke kokarin dakile barace-barace a kasashen. Hukumomin sun dauki matakin baza jami'an tsaro akan iyakokin kasashen domin kama duk wasu ƴan ƙasar Niger da ke niyyar shirin zuwa kasashen domin yin barace-barace a can. Alasa Abdu jami'i a ma'aikatar ministan kula da yara da mata.
Yara waɗanda ake tafiya da su a ƙetare kamar ƙasar Algeria da ƙasar Libya waɗanda kowa ya san aikin da suke yi bisa haraka barane da sauransu, kuma ƙasar Niger tana yaƙi da irin wannan ayyuka kamar yaƙi da bara da kuma a samu a kai yara don saboda a yi amfani da su. Duka wannan akwai program wanda da kawo tallafi ga yaran an sa jami'in tsaro don saboda su kula da su hanyoyi. Kwanakin ga duka ana samu a irin waɗannan yara ana tare su, wanda ke tare da su ana hukuntar da su, su kuma yara ana sa su ga hannunmu.
Mafi yawan mutanen da ke barace-barace a kasashen Libya da Algeria na fitowa ne daga Niger, kuma a cewar su rashin abinci ne ke sanya su yin barace-barace domin samun abin sakawa a bakin salati.
Kanana Karima ta haifi yara na biya. Yo neman abin da zamu ci mu sha muka je. A can barace muke zuwa muna yi. Muna samu bakin gulgudu na abinci Allah sa albarka.
Kawai kamo mu ne aka muna kwakwace muna barci. Ko ne sai tsakani da Allah har daga jirgi suke garawa suna kawo mutum. Mun sha wuya iya wuya. Batta kalmi kuma ba babu kudin da za ta abinci. Haka ne muke leta muke leta an san ba mutum mutum ba mu kuri da buɗe biyan ha ka maganan guri a Niger ta hamma ta mai a Lije kana zama za ka maka sadaka eh aje hakkan ta ne ma naje mai man kuɗi
sun je hukumomi suka so ma kawo masu safarar kananan yara zuwa kasashen ketare domin yin barace-barace a can, inda ko a makon da ya gabata sai da hukumomin suka ceto akalla yara 28 da ake da nufin zuwa da su kasar Libya domin yin barace-barace. Ji Alasa Ahmadu jami'i a ma'aikatar ministan kula da mata da yara.
Sati wanda ya shige da ya zama substitute di procureur ya kawo muna yaro 28. Ana son a sa su cikin hanya kamar 35 son ko dai ayi amfani da su a kai su dan ayi fatauci da su. Duk abin da za su samu a gun aiki akwai wani babban nan da ke zamane shi ake kawo ma shi yake amsa.
Shin ana samun nasara kama waɗanda ke aikin suke amfani da su kin?
Ana samun nasara. An same shi har kamar sanke bag so biyar, kuma duka so biyar kin nan waɗanda ke tahe da irin waɗannan yara da an shaida ba ɗiyan su ne ba za su kai su ne dan saboda su yi amfani da su suna ga hannu an kama su.
Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
Can gaida Hamid Mahmud. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun taya al'ummar musulmi murnar fara azumin watan Ramadana, inda suka nuna goyon bayansu ga ƙasashen musulmi da suka fuskanci ibtila'i da kuma musulman da ke fuskantar zalunci a wasu ƙasashe. Sannan za ku ji tsokacin da Amurka ta yi kan ziyarar da shugaban China Xi Jinping ya kai Rasha a farkon makon nan. Yabo tutun da za mu tattauna a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun ji al'ummar musulman duniya baki ɗaya murnar fara azumin watan Ramadana, inda suka nuna goyon bayansu ga ƙasashe irin su Turkiya da Siriya da suka fuskanci ibtila'in girgizar ƙasa da kuma Pakistan da ta fuskanci matsalar ambaliyar ruwa. Cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar Laraba, Biden da mai ɗakinsa sun kuma ce suna goyon bayan musulman da ke fuskantar tsangwama kamar musulman Uyghur na ƙasar China da ake musgunawa da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya da ke Myanmar. Sanarwar ta ƙara da cewa a wannan azumin watan Ramadana muna jinjina ga al'ummar musulmin wannan ƙasa tamu waɗanda suke taka rawa wajen ciyar da ƙasarmu gaba a fannonin ƙere-ƙeren zamani, ilimi, shari'a, kiwon lafiya, kasuwanci da gwamnati da sauransu. To shi ma a wata sanarwa jefta ta daban. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ofisoshin jakadancin Amurka za su rika shirya buɗe baki domin ɗabbaka al'adar ciyarwa da watan ke koyarwa, da zuma ganin an ƙara samun haɗin kai da fahimtar juna tare da nuna ire-iren al'adun da Amurka ke da su. To a wani labari na daban, Farkon makon ne Amurka ta yi tsokaci dangane da ziyarar da shugaban China Xi Jinping ya kai Rasha. Shugaba Xi ya kai ziyarar kwana uku a birnin Moscow inda suka tattauna da takwarar aikinsa Vladimir Putin. Shi dai Xi ya ce makasudin ziyarar ita ce a tattauna batun yakin Ukraine da kuma yadda za a shawo kansa cikin lumana, inda ya zayyana wasu matakai 12 da za a bi don ganin an cimma hakan. Sai dai kasashen yammacin duniya sun nuna shakkunsu kan yunkurin sasanta rikicin na Ukraine, duba da irin kusanci da ke tsakanin Xi da Putin. Baya ga haka, Amurka ta dasa alamar tambaya kan ziyarar ta Xi a Moscow kwanaki kaɗan bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da takardar sammacin kama Putin saboda zarginsa da ake yi da kwashe ƙananan yara daga Ukraine zuwa ƙasarsa.
That President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin suggests that
ziyarar da shugaban Xi Jinping ya kai Rasha a kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama Putin. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ba ta ganin laifin hukumomin Kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a Ukraine.
It would rather provide diplomatic cover for Russia to continue to commit those very crimes.
To a ƙarshen makon da ya gabata ne, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba tare da wata hujja ba ya yi ikirarin cewa ana shirin kama shi a ranar Talata da ta gabata. A halin da ake ciki dai ba a kama Trump din ba. Wakilansa sun ce tsohon shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanan sirri da ya samu daga rahotannin kafafen yada labarai a jihar New York da ke nan Amurka. Masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci sun ce sun kammala bincike kan Trump dangane da wani kudin toshe baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa. Bayan da hukumomin na New York suka sanar da shirin kammala binciken, jami'an tsaro a Amurka sun kasance cikin shirin karta kwana ko da za a samu yiwuwar barkewar rikici idan har aka samu Trump da laifi a wannan shari'a. Tsohon lauyan Trump Michael Cohen ne dai ya kwarmata biyan Stormy Daniels $130,000 don ta shiru da bakinta gabanin zaben 2016. A lokacin Cohen ya ce umarni aka ba shi kan ya biya Daniels inda aka alkawarin maido masa da kuɗinsa. Sai dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Trump Alina Habba ta kwatanta Cohen a matsayin mutumin da bai kamata a gaskata ba. Michael Cohen mutum ne da aka taɓa ɗaurewa wanda ya taɓa shiga zauren majalisar dokokin Amurka ya yi musu ƙarya. Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin Duniyar Amurka na wannan makon sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.
Madalla an gaida Mahmud Lalo. Albarkacin wannan wata mai falala na watan Ramadana ga wannan sakon.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ni ne naku Ma'az Muhammad al-Mukhtar Abbas, Imami Ratibi a anguwan Fadama Accra, Madir na babban makaranta madrasatu Asaruddin a anguwan Fadama Accra. Zan yi zance game da darasi da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma game da azumtar kwanaki na wannan wata masu girma. Yana daga cikin abin da ake samu na darasi farko, yana gadon mana da ainihin tsoron Allah, kamar yadda Allah mai sarki yake umurtar mu a cikin Alkur'ani, yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A takaice, Allah ya faranta mana yin azumi saboda ya zama ya gadon mana da ainihin tsoron Allah, wanda yake duk wanda ya samu tsoron Allah da tijan shi da ya samu dacewa nan ga duniya da kuma samu dacewa gobe kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Madalla. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta sakon email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Yakubu mai aski ba da raka da Sunusu Madatti da Mamman Sani Dauda tare da yaro Bunaya garin Malam da Malami Kurra garin Sarkin Noma a jihar da Magaran Nijar. Suka ce VOA Hausa muna matukar godiya da yanda kuke ba mu damar bayyana ra'ayoyinmu. Muna kira ga ƴan uwanmu musulmi maza da mata na sassa daban-daban da mu kiyaye da abubuwan da addininmu na musulunci ya hane mu da aikatawa a wannan lokaci. Na azumin watan Ramadan. Allah ya amshi ibadun mu amin. Sakon Sani Muhammad Tindo an gwakaro kuma daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace tabbas sassauta dokar hana fita albarkacin watan Ramadan da gwamnatin jihar Zamfara sai abin ayaba ne. Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya amin summa amin. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Isuhun Dila Faki. Yace da Allah ku miƙa min sakon taya murna shigowar wannan wata na azumin Ramadan mai albarka ga daukacin al'ummar musulman duniya. Allah ka datar da mu, ka sa muna daga cikin bayinka da zaka entar a cikin sa. Amin.
An gaida Zara Aminu Fage. Yanzu kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar soji ta shirya kaddamar da mai da martani kan hare-haren dakarun Russia amma suna buƙatar taimako daga makwabtansu ƙasashen Turai. Rundunar sojin Amurka ta ce ta gudanar da wasu daidaitattun hare-hare ta sama da aka auna wasu wurare a Siriya domin mai da martani kan wani harin jirgin sama maras matuki da ya hallaka wani ba'amurke dan kwangila a jiya Alhamis. Jami'an kasar China sun rufe ofisoshin rukunin kamfanin Mins na Amurka da ke birnin Beijing tare da tsari wasu ma'aikatan sabbiyar, dukkan ma'aikatan dai 'yan kasar Amurka ne, a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin na Mins ya ce bai sami wata sanarwa ta doka a hukumance ba dangane da wata shari'a da ta shafi kamfanin, haka kuma ya buƙaci a sako masa ma'aikatansa. Kasar Equatorial Guinea ta tabbatar da samun wasu sababbin kamuwa da mummunar ƙwayar cutar Marburg, wani mummunan zazzaɓi mai kisa da bai da tabbataccen rigakafi ko kuma magani. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a jiya Alhamis cewa wannan ya bada jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa 9 a cikin annobar da aka bayyana barkewar ta tsakiyar watan Fabrairu. Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani sabon jirgi maras matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka kera domin haifar da tsunami mai ƙarfi a gabar tekun abokan gaba, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta gwamnatin ƙasar ta yi ikirari a yau Juma'a. Tana mai bayyana wani makami da ya kama da babban jirgin ruwan Poseidon na Rasha.
Kama sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakacin shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da ma injiniya mu na wannan lokaci Kila, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alheri. Ma'asalam.